sojojin Najeriya kenan yayi wani atisayin shiga fagen daga domin yaki da masu sada kai bayan na kungiyar Boko Haram wanda aka shafe fiye da shekaru 7 ana fafatawa. To sai dai ko yayin da wannan yaki na Boko Haram ma ke dauka wani sabon salo cikin kwanakin nan, babban hafsan sojin Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Burute yace yanzu haka dakarun Najeriya sun kare dukkanin lagon ƴan Boko Haram. General Burute wanda ke jawabi a wajen taron karawa juna sani kan dabarun yaki na shekara-shekara mai taken Nigerian Army Combat Support yace an bulo da shirin bada horon ne domin sanin makamar aiki wajen yaki da ƴan ta'adda na Boko Haram da masu garkuwa da mutane da masu fasa bututun mai da kuma ƴan bindigan Fulani makiyaya.
We all know that the contemporary challenges Nigeria is grappling with is asymmetric warfare including insurgency, herdsmen and farmers clashes.
Lallai Nigeria na cikin kasashen da ke fama da wannan tashi-tashin hankula na Boko Haram da masu garkuwa da mutane da masu fasa bututun mai kai hama da ƴan bindigan Fulani makiyaya, wanda don haka muke wannan taro domin sanin makama ne da zamu kawo ƙarshen wannan ta'addanci a yanzu.
Kidnapping for ransom, oil pipelines, vandalism and stealing of crude and refined products.
Tun farko da yake bude taron gwamnan jihar Adamawa Sanatu Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya koyaba dakarun Najeriya bisa nasarar da ake samu a yanzu wajen fatattakar ƴan kungiyar ta Boko Haram.
Wannan ya nuna Adamawa muna zaman lafiya kuma ba abin da zamu ce sai da mu yi wa sojojin mu godiya, kuma a ƙarƙashin shugabancin General Burate wanda dan notice ne danmu ne kuma ya nuna mazantaka a cikin wannan kokarin da yake yi. To haka ni a matsayin gwamnan Adamawa ba abin da zan ce sai dai mishi addu'a Allah ya sa ya ci gaba da ayyukan da yake yi din nan kuma Allah ya sa a gama lafiya.
Brigadier General Sani Kuka Sheka da ke ma zama kakakin sojin kasar ya ko bayyana muhimmancin wannan taro da sojojin su gudanar a Yola.
Sha'anin aikin soja ya ta'allaka ne kan abubuwa da dama, amma muhimmi a gare shi shine wato horaswa, domin sai ka horu ka kware wajen aiki zaka iya gudanar da ayyukanka ko kuma al'umuranka cikin kwanciyar hankali ko kuma cikin sauki. A turance aka ce when you train hard in peacetime you bleed less during war. So idan ka kware ta fuskar horaswa zaka ga cewar koda an tashi yaki ko kuma wasu ayyuka na soja zaka ga matsalolin da za a samu da sauki. Saboda haka horaswa tana da muhimmanci, kuma muna da matakai na horaswa tun daga sanda hafsa ko kuma kurtu ya kai ga shiga aikin soja.
Kakakin sojin Najeriya kenan Brigadier General Sani Kuka Sheka ko fata ma dai shine Allah kawo ƙarshen wannan matsala ta kungiyar Boko Haram da ke ci gaba da lakumin rayuka a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.